الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا جمعة 20 ga watan Rabi'un al-Awwal hijira 1447 wanda ya dace da 12 ga watan 9 shekara ta 2025 miladiyya haihuwar Annabi Isa dan Maryam ku ci gaba da karatun tasrifi al-littafin tasriful maidani ko
na'am
wallafar Abul Fadli Ahmad ibnu Muhammad al-Maidani wanda ya rasu hijira 518 muna nan cikin shafi na 23 darasin mu na 19 inda malai yake magana akan auzanu na al-khumasi wato al-abwabul khumasiyya ma'aunai na fi'ili wanda yake harfansa sun kai 5 to a darasin da ya gabata ya kawo muna ifta'ala da infa'ala da if'ala ko su muka yi magana akan su guda uku dama shi da ya kawo karkashin wannan babi din to za mu tashi warabi'u minha to sai wazani na hudu daga cikin auzanu al-khumasiyya ko sai ce tafa'ala muna da wazanin tafa'ala ma'ana akwai kalmomi na larabci da ke zuwa bisa wannan awun bi ziyarati ta'i to in ka dibi shi wannan wazanin zaka ga farko abinda aka kara akwai ta'un a ciki tunda asalin sa fa'ala ne sulasi ne ya samu ziyada harafi biyu sai kuma khumasi wattashdidi haka kuma ayin an saka ma ainul kalima shadda fa'ala ne sai kuma tafa'ala
na
tafa'ala
na
fayati mustaqbaluhu mudari'in sai yana zuwa ala yatafa'alu ma'anin mudari'in sa kenan
na
wa masdaruhu masdarin sa ala tafa'ulin
na
wasmu fa'ilihi sunan fa'ilin sa ala mutafa'ilin واسم مفعوله على متفعل والامر منه ان كما ذاك امني سي كتي مي تفعل والنهي ان ذاك هني لا تتفعل واتو دغري حرفن نن زياده دا اكا امبتا تو سنا زوا كو a cikin dukkanin wannan tasarifu na kalma din misaluhu misalin sa ta'allama to sun ce daga cikin ma'anonin wannan wazanin da yake zuwa akan sa akwai at-takalluf
na'am
abinda ake nufi da at-takalluf shine mutun yayi kokarin siffantuwa da wata siffa wadda ba tashi ba an gane dabi'a ba taka bace amma sai kai ta kokari da muhawala kaga cewa ta zama maka ne dabi'a to ana kiran wannan da at-takalluf
na
to yakan zo ta fuskar wayannan ma'anoni haka yakan zo da ma'anar irin su al-ittikhazu a rike abu don wani abu don wata manufa kamar yadda zamu gani a misali to sai ce ta'allama ai ta'allama talibu ai hawala an yakuna muta'alliman yana ta kokari yana ta kokari ya ga cewa dai ya zama dalibin ilimi to sai a ce ta'allama yana ta bin hanya ya bi wasila kaza ya bi wasila kaza ya bi wasila kaza to sai a ce me ta'allama to kaga akwai wani nau'i na at-takalluf a ciki saboda abu ne wanda bai da yake kokarin ya samu to kuma kaga sai an samu aiki ai ko ya ta'allamu mudari'in sa kenan ta'alluman masdari ko fa huwa muta'allimun ismul fa'il wanda ke yin haka to sai a kira shi muta'allimun mai kokarin ya zama dalibin ilimi ko kuma alal akalli dai ya zama ya sifantu da wani abu na karatu risha ke kira da mi alim almuta'allim afwan an gane ko wanda shi koyo yake bai iya ba sai ce wa zaka muta'allamun ko wa zaka
muta'allamun
wa zaka muta'allamun bi fathil lam eh ismul maf'ul ke abinda aka koya to sai a ce masa muta'allamun kamar nahau yake ta kokarin ya iya ko sarfu to sai a ce da sarfu din haza ko zaka muta'allamu ta'allam yi kokari ka nemi ilimi yi kokari ka kallafa maka kanka neman ilimi wala ta ta'allam ko kuma a hana shi a ce wala ta ta'allam to kaga wannan shi haka wata kallama shi ma ya kallafa ma kansa magana bai iya magana ba amma yana ta kokarin ya dora wa kansa ne sai ya iya magana misali akan ce takallama bil arabiya ya kallafa ma kansa shi wai dole sai ya yi magana da larabci ya takallamu yana kallafa ma kansa takalluman masdari fa huwa mutakallimun wa zaka mutakallamun takallam la
tatakallam
la tatakallam to wannan yakan je suna dan da yawa irin su tahallama yayi kokari ya kallafa ma kansa juriya da hakuri sai a ce tahallama ke ko tasabbara tasabbara fulano ana yayi kokari ya zama ina alamu ya nuna can bai da hakuri to yanzu kuma ya ga hakuri ai sifa ce mai kyau sai zo yana ta kokari duk da an yi mai abin da ya kamata ya fusata din duk abin da zai sa ya fusata amma sai yake to sai a ce tasabbara ba za a ce sabara ba a ka'idar larabci tasabbara wato ba al'adarsa ba ne yin hakuri amma kuma ya kallafa ma kansa to yakan zo saboda wannan suna nan da yawa irin su tasawwada da makamantansu irin su tajarra shi tajarra shi kuma yufidu takarar daga cikin ma'anoninsa ayi abu a kwankoma tajarra alka'asa ya kwankwaɗi kofin ruwa ya sha ya ƙara sha ya sha ya ƙara sha ya sha to shi ne can ya tajarra'uhu ya sha ya sha ya sha ya koma ya sha ya koma ya sha ya koma ya sha amma wala ya kadu to wannan shi ne Allah ya samu dace wal khamisu ma'auni na biyar daga cikin al-khumasiyya minha daga cikin su tafa'ala bi ziyadati ta'i tare da ƙara mai ta'un wal alifu da alif shi ma kaga farko an ƙara ta'un sai aka shigar da alif tsakanin fa'ul kalima da ainul kalima فياتي مستقبله مضارع سينا زوا على يتفاعل ومصدره على تفاعل مصدر سكين تفاعل تفاعل واسم فاعله على متفاعل متفاعل واسم مفعوله على متفاعل والأمر منه تفاعل والنهي
لا تتفاعل
wannan shine shi kuma sun ce daga cikin ma'anonin sa yakan zo dan ya fa'idan tadda al musharakatu an gane bayna thnaini tsakanin mutum biyu al musharaka an gane wato sun yi tarayya akan aikata wani abu to mafi yawa wannan yana daga cikin mafi shaharan ma ma'anonin sa kamar yadda zai bada misali sai ce misaluhu misalinsa takasara misali takasara zaidun wa amrun zaidu da amru sun yi gasan juna wajen tara dukiya shi yana kokarin ya tara zaidu kenan shi ma amru kowa yana son ya wuce wani to anan sai a ce takasara in kuma ma ilimi ne shi ma wannan yana kokarin ya tara ya zama malami shi ma wannan
yana kokari
to shi ma sai a ce ta kasara a gari ko to kaga fi'ilin kenan ta kasara ala wazani ya takasaru ko to wannan shine zaidun wa amrun takasuru ko masdari kenan dai can alhakumu taka to kaga masdari at-takasuru shine kokarin gasan juna din kowa ya ga cewa yafi wani dukiyarsa ta fi ta wancan shi ma ya ce a ban yadda ba sai dai ta wata bi ta fi taka ko kuma ne yana kokarin ya yace sai ya bi dalibi kaza karatu shi kuma yace bai yadda ba an gane to wannan gasan junan shi ake kira da attakasu tunda daudar duniya zaka ga haka ne kowa kokari yake a ce ai yafi wani kudi ko shi ma wancan din bai yadda ba shi ma sai ya kai mi amma in yanzan dayan kawai ke da wannan sifa banda dayan to ba amfani da wannan wazanin an misali zaidu yake kokarin ya zama malami shi kuma amru dan kasuwa yake kokarin ya zama to anan babu attakaso saboda abinda suke nema ba dai bane wannan ilimi wannan to nan ba za ka ce takasara zaidun wa amrun ba fil ilmi wal mali dole sai ya zama ko bari mai karatu mana dole sai ya zama abu daya suke ta kokarin goggoriyo a kansa to shine sai ya amfani da wannan in gane ko to sai ce fa huwa mutakathirun ismul fa'il wa dhaka mutakatharun ismul maf'ul ko takasar umurni ke ne ma'ana kai gasan dan uwanka wani wala ta takasar ani ke nan kuma an ce yakan zo lil mutawa'a shi ma dai a ba mu dawo abu abin nan to na manta ma'anan amma akwai abin da suka ambata daga cikin ma'anonansa duk da dai wannan ita tafi yawa yawa abin nan wanda zai ambata nan gaba shine wato ittisafur rajuli bima lam yusif bihi shine mutum yayi kokari ya nuna ya siffanta da wani abu amma kuma wannan abun ba sifansa bane amma zai nuna kaman yana da sifa din an gane amma ba sifansa bace to ga misalan sa nan tagafala
tagafala zaidun zaidu ya nuna rafkana amma ba mu gafali bane
na'am
an gane kawai dai ya dan bayyana abin nan amma irin ka kira mutum sai ya nuna da ɗaya da duniya ma kaman ma bai ma san da akwai ka ba an gane kuma alhali yana ji to a tagaful kenan sai ya nuna ai kaman shi bai ji ka ba kuma ya ji din to a tagaful kenan mutum ya nuna marabkani ne amma kuma ba marabkani ba ne yana sane da wannan abu kawai tajahul yayi an gane abin nan tagaful yayi to shine yana da dan uwa shi ma akan ce tajahala in mutum ya zan ya nuna kamar ya jahilci abu kuma alhali ya san shi to sai a ce tajahala kwarai kuwa sosai kuwa ta jahaltu kaga ai azhartu aljahala ma annani lastu jahila to wannan yana daga cikin usulubi na larabawa ya tagafalu yana kokarin ya nuna shi mugaffali ne tagafulan fa huwa mutagafilun wa zaka mutagafalun tagafal la tatagafal aniki kar ka nuna rabkana alhali kuma kai ba marabkani bane to wannan shi irin su tabaka wato ya nuna kamar yana kuka kuma ba kuka yake ba ya tabaka wannan shine irin su tagaba ya nuna gabawa sai nuna wa kamar shiwawa ne ashe kwaro ne ko babu irin su to duk wannan layin ne ai ittisafur rajuli bima lam yusuf bihi to wannan shine wasadisu wazani na shida min ha daga cikin su tafa'alala akwai ma'aunin tafa'alala wanda shike da mudawa wanda na so in kawo dazu sai ya zo ga kwakwalwa tun kamin a kai gare shi kasa akwai wannan ga karatu to shine tafa'alala wato ruba'i ne sai akai masa ziyaran harafi daya sai kuma kumasi tunda asalin sa fa'alala ne aga harafi hudu
na
sai ka kara ta'un a farko sai koma tafa'alala bi ziyadati ta'i wal lami an kara ta'un da lamun fa ya'ti mustaqbaluhu alami yatafa'alalu wa masdaruhu ala tafa'alulin tafa'alulin wa ismu fa'ilihi ala mutafa'alilin wa ismu maf'ulihi ala mutafa'alalin ismu al-maf'ul kenan wal amru minhu tafa'alal wan nahyu la tatafa'alal misaluhu daharaja al-qurrata ya shura qallu to shi ne sai a ce mi ta daharaja kenan ko to shi yakan zo lil mutawa galiban ake kawo shi ga mujarrajin sanar ruba'i din kamar ta daharaja akan ce daharajal qurrata an gane to shi ne sai a kawo wannan ma'auni fata daharajat fata daharajat daharajal qurrata fata daharajat shi galiban lil mutawa'a yake ma'ana ya shura kwallo sai ta shuru ko ta isa ta isa ta ce ba za ta je ba kamar dan kwallo ya shura kwallo ta ce ba za ta je ba dole ne ta mi to shine mudawa dole ta ne biyayya ko ba ga ba na'am to lalle dai ka sai dai ya sa wasa to wannan shine yatadaharaju mudari ko tadaharujan masdari fa huwa mutadaha rijun mutadah rijun ismul fa'il wa zaka mutadaharajun tadaharaj tadaharaj la tatadahraj hani kenan to haka tajalbabar rajulu ma'ana ya sa jallabiya an gane ko ya saka wa kansa jallabiya in kuma wanin sa yasa sai a ce jalbaba sai ka cire ta'un din sai ka ce jalbaba zaidun amran in wanin sa ya samu in kuma kansa ya sa to sai ka sa ta'un sai ka ce tajalbaba ai albasa nafsahu ke jilbaban to shine yatajalbabu yana kokari ya saka jallabiya tajalbuban masdari kenan fa huwa mutajalbibun ismul fa'il ko tajalbab amru kenan la tatajalbab annahu kenan wannan shine karshen al-abwabu wannan ba hadda ce su wajibi ne fa ba wai kai ana karantawa dai ka wuce dole ne ka haddace su saboda shine matakin farko babu wani mataki kasa ga haka a ilimin tasrifi in dai har wannan ya buwaye ka to ba layin ka bane ka hakura na ba tar mun gane to wajibi ne waɗannan auzanu a haddace su kuma ba kowane ba duka yake kawo ba wannan ba iya shi da bane ba an takaita ma saboda kada a kawo maka da yawa ka rikice abin yayi ma nauyi ka kasa dauka to nan gaba in kai yi kwari za a karo wasu a loda ma to in baka haddace ba aka karo ma wasu alin to matsala ko babu yawa to shine matakin farko babu wani mataki da za a ce wai a dan yi kasa kasa ko a dan rage ko a dan yi wasu dabaru babu duk abin da ka gani to sama ne sama ne ba kasa ba Allah ya samu dace to shi yasa yana da kyau in san samu ne mutum ya haddace littafin da littafin ba wani duka shafi 26 ne yawa in kana da kwakwalwa mai kyau kullum za ka yi haddace shafi ɗaya a kwana 26 ka haddace littafi kanin wata guda to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.